kuma masu girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya kuma masu imani ku ji tsoron Allah matuƙa ji tsoro ya ku mutane ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam ya kuma masu imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana yayi kokarin tace magana shi yayi magana ta gari bayan haka nan ku san cewa babu wata magana ingantacciya ta gaske abin gaskatawa kamar magana Allah alqur'ani kenan haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku mutane ina ma kaina wasiya da kuma ku cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki ɗan uwa masu girma ku san cewa lalle wannan kwanaki da muke ciki kwanaki na Idi da jiya da yau da gobe watan Ramadan ya kare to wannan ba yana nuna ba cewa ibada ta kare irin kokari da muka yi a cikin Ramadan ba a cewa wai ya kare shikenan sai bari a'a duk bawa mai imani duk kowane lokaci yaga inda yana lumhashi to lalle Allah madaukakin sarki ya bashi dama wanda zai ibada wanda zai ceci kanshi wanda zai tserar da kanshi daga wuta zuwa gidan aljanna wanda zai yi jan kokari wanda zai samu rahama ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama Ramadan ya wuce sai na badi to kaga kenan ba za a ce ba kiyamul laili ta wuce ba za a ce ba karatun qur'ani ya wuce ba za a ce ba kaza ya wuce sadaka ziyara sada zumunta biyayya ga iyaye ga sunan abubuwa na ibada daban-daban masu yawa ko a cikin Ramadan suna da girma ko a wajen Ramadan suna da girma to saboda haka mu zage damsi kada mu yi kasala kada shaydan ya rude mu Allah subhanahu wataala yake cewa ban halicci mutun da aljani ba sai dan ibada kaga kenan halittar mu gaba daya ibada ce Allah gurin da yasa ya halicce mu abinda muke nema na abinci ko na aiki ko na kasuwanci ko na wane ne wanda ka nafila ce dan mu rayu amma dai asalin abinda Allah ya halicce mu shine botar shi dan mu bota ta mishi yawa masu girma kusan cewa bawa mai imani lalle ne tabbas ba a cewa yau ga wata ibada tashi ta zo karshe sai in aka ce lumhashin shi ya zo karshe sai ya zuwa lumhashi na karshe Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bota ta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka jibani al-maut sai in ka ga baka lumhashi to yanzu shikenan bota ta kare wannan ana magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an gafarta mishi gaba da ba to ina ga mu ya kamata mu dage ya kamata kada mu bari shaydan ya rinjaye mu mu yi kasala wajen bautar Allah a'a mu zama wanto masu kuzari masu niyya wadda take mai karfi a Ramadan kamar wata ne wanda mutum yake samun wani training wanda wata formation ce kake samu akan karatun Qur'ani akan hakuri da yunwa hakuri da ishirwa akan ibada Allah subhanahu wataala yawan sallar dare yawan istighfari yawan karatun Qur'ani kaba an baka wani training ka samu wani kuzari wanda bayan Ramadan kuma sai kai tayi har zuwa kuma wani Ramadan kin inda rai Allah subhanahu wataala ya samu dace to saboda haka bawa mai imani bai kamata ba ya zamanto yana lissahin shekara kaza kwana kaza ko wata kaza a'a ya kamata kullun ka zamanto cikin ibada abu na biyu ɗan uwa masu girma mu yi la'akari da wasu ayoyi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa duk mutumin da ya tsaya akan hanyar gaskiya alqur'ani da hadisi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yace ita ce hanya fara hanya wadda take mai haske babu duhu hanya wadda take da daranta da sahiyar da manzon Allah yace duka ɗaya ne lailu haka na hariha shine istiqama ka tsaya akan Allah yace ka tsaya akan manzon Allah yace abinda Allah ya hana abinda manzon Allah ya hana ka bari to wannan shine addini in ka kara wani abu ko ka shiga wani yawace yawace to Allah ya kiyaye zaka iya shiga kara kamar hanya to duk wanda ya tsaya akan addini Allah daya ga tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake koya maka addini da zaka yi ga tauhidi a bangaren manzo Allah kare ta shi wajen sako zawwa da sako to akwai wani albishiri Allah yace mala'iku za su sauko na musamman lokacin da bawan Allah zai rasu sai a tsaya ce mishi kada ka yi bakin ciki kada ka yi hasada kada ka yi keta ka bar tunanin abinda ka bari a nan duniya ba komai bane saboda abinda zaka iske a can yahi alheri yahi albarka za a kwantar mishi da hankali wanda ya addini kamar wanda Allah yake so haka mala'iku Allah zai aiko su daga gaya mishi a daga ce mishi kada kai bakin ciki kuma za mu shi albishiri a ce lalle kai tabbas na aljanna ne wannan aljanna da ake nema dare da rana ana aiki mala'iku za su bashi garanti tun nan duniya a ce mishi dan aljanna ne shi za mu shi albishiri to kaga wannan fadala ce da kuma girma ga mutumin da ya tsaya akan hanyar gaskiya kakka bari wani bacacce ya rude ka kakka bari wata hanya a ce ita ma tana kaiwa ka tsaya gamgam ka kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka bari ka ce kai ratsai kuma ka dawo a'a babu zancen ratsai siratu ce siratullahi almustaqim me kekiya take to za a maka wannan albishiri kuma su wannan mutanen su ne wanda Allah subhanahu wataala ke bada labari cewa mutane ne masu hakuri mutane ne masu yahiya mutane ne wanda an musu wani abu wanda ba kyau ba sai kaga suna yahewa inda za ka zage shi ko a bige shi ko a bata mishi sai yahi bai wada to amma a ƙarshe sai Allah ya ce ba kowa yake wannan ba sai masu rabo ba kowa yake wannan ba sai masu hakuri sai mai ƙarhin rabo inji Allah subhanahu wataala wani zai bige ka wani zai zage ka wani zai maka kaza wani ya ci kudin ka wani ya ci mutuncin ka amma ka ce na yahi maka na barka da Allah ba barin Allah ba dan Allah ya saka na yahi maka shikenan na manta to Allah ya ce wannan sai masu hazzul azim sai masu ƙarhin rabo wannan al'ada ce ko kuma wannan wata siffa ne wani halaye na dukkan imani wanda ya kamata a ci ya siffatun da shi shine hakuri kada ka zamanto mai kaushi kada ka zamanto mai hushi da wuri har aje a sa maka suna a ce wane krize ne wane kaza ne bai hushi wane wadan shi bai mutuwa kaga wannan duka halaye ne na shedani in mutum ya zamanto wannan sune halayen shi to da wala malaiku su mishi wannan albishiri Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ba hanyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam yawa masu girma duk mutumin da ya kama hanya mai kyau lalle ne yana da albishiri mai girma yana da wani rabo babba wanda Allah zai bashi musamman a ce ka kareta Allah a cikin bauta ba gama shi da kowa ba to kuma sai zamanto gabanka gaba ɗaya su ma Allah kare suke bauta tama ga ikhlasi ga mai da lamari zuwa ga Allah ga kuma musulunci na gaske to wannan ka samu rabo Allah samu daga cikin waɗannan yawa masu girma duk mutumin da ya tabbatar da istiqama Allah zai mishi wani arziki arziki na rabo duniya da lahira kuma malaiku su mishi albishiri tunan duniya kuma haka gobe kiyama to shine sai Allah yake cewa a cikin alqur'ani Allah ya yi alƙawari ga masu imani maza ga masu imani mata aljannoni aljanna masu yawa ba ɗaya ba biyu ba uku ba kuma ƙoramu suna tahiya kuma aljanna ce ta zama yana babu zancen a huddoka ko kuma a ce yau lokaci yayi aikin ka ya kare aljannan ka ta kare za a huddo ka a aljanna ce ta gidan zama dindindin hal abada ga gidaje masu dadi ga wurare kuma ga yarda Allah wanda shi yake komi Allah sai ce bayuna gaba ɗaya na yarda da ku daga yau ba na muku fushi hal abada fushin Allah shine azaba to kaga kenan wannan garanti ne ake ba duk mutumin da ya tsaya akan addini na gaskiya al istiqama Allah ce wannan shine rabo mai girma ku ji tsoron Allah bayan Allah kowa ya kamata yayi kokari ya kare kanshi game da shedani yayi kokarin saita kanshi game da hanya wadda take ta gari duk mutumin da ya zamanto wannan shine aikin shi ya yaki da zuciyar shi ya yaki da shedani kuma ya hakuri akan fituntunu dan Allah to wannan Allah zai shiryar da shi dan zuciyarka kullun inna nafsal amaratun bisu sai ta rika ce maka kai kaza kai kaza kai kaza shedani sai ya shiga shi ma ya rika zugawa to lalle tabbas dole sai ka yaki ka yaki zuciyarka kuma ka yaki shedani kuma kai hakuri akan abin da Allah yake hukuntawa na yau da gobe to idan ya zamanto wannan halin ka ne Allah shi ko ya dauki alƙawari zai shiryar da kai hanyoyi na alheri hanyoyi daban-daban ba hanya guda ba kuma Allah zai tabbatar da kai akan hanya ta gari kenan babu zancen bata kana da wani gandagarki kana da wata garkuwa akan cewa kai dai yanzu ka tsira shedani ba zai iya zuwa ya batar da kai ba saboda kana da istiqama shine tsayuwa akan gaskiya Allah subhanahu wataala yace lalle ne wanda suke kokari game da mu za mu shiryar da su hanyoyin mu waɗanda suke hanyoyi na gari kuma Allah yana tare da masu kyautatawa Allah subhanahu wataala sai mu dace hadisi ya tabbata daga Abi Ayyub wanda Imam Muslim ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya azumin Ramadan wannan dai da muka azamta ya wuce daga jiya zuwa yau an samu baki to bayan haka nan watan Shawwal ne muka shiga yanzu tun daga jiya zuwa yau kwana biyu kenan duk mutumin da ya azumi kwara shida 1 2 3 4 5 6 to inji sallallahu alaihi wasallama yace kaman kai azumin shekara guda zungur ma'ana Allah zai baka ladan azumin shekara in kai kokari bayan Ramadan kai wannan azumi guda 6 ko a horkon wata ko a ƙarshen wata ko a tsakiyar shi ko a gangame kai 6 a jere ko kai 1 kai kwana 2 kai 1 kai 3 ka bari kai 4 karshe dai kai dai ka cika 6 kafin Shawwal ya kare to lalle Allah madaukakin sarki zai baka ladan mutumin da yayi bauta na shekara guda kun ga wannan ba karamin fatala bane ko malamai suka ce shi wannan azumi yana da abubuwa na mamaki shine misali kai azumi kai kuskure kai azumi kai da mutane a cikin azumi wanda azumin kenan kaga ba ingantacce bane ba cikakke bane kai azumi kai zalimci a cikin watan Ramadan kai azumi kai sata a cikin watan Ramadan wa ya zibilla ko kuma kama wani abu wanda bai dace ba azumin ka dai bai cika ba to wannan sai ta Shawwal in kai shi sai ya zamanto kamar shine takmila sai ya cika maka kamar dai yanda ka san manzo Allah ya karantar da mu cewa bawa mai imani ya yawaita yin nafiloli dan sallar farilla da kake guda biyar tana yawa ka samu tawaya tana yawa kana sallah kana tunanin wani abu ko kuma kai ragi ko ka kara baka sani ba to wannan nafiloli a gobe kiyama su za a zo da su za a rika cike maka to haka shima watan Ramadan kai shi ka samu tawaya ko ka samu ragi tana yawa ka sani ko baka sani ba to in kai sittu Shawwal sai zamanto kai a dauko daga wannan lada sai a cika maka kenan ramadan kin ka sai zamanto azumi ne cikakke to wannan shine abin da ya dace shine abin da ya kamata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hadisi ne ingantacce akwai abubuwa da mutane suke yadawa musamman ɗan tatsi ne ɗan kalakato wai babu wannan azumi babu shi har wani dan izgili cewa yake in kai azumi su ta shawal kaman kama muslim wai saboda imam muslim shi rawaito hadisin sai ma yake cewa wai azumin muslim kaga wannan izgili ne da addini shi yasa so da yawa in dai ba jahili ba kamar yadda muka hudu ba tan farkon ramadan so da yawa za ku same su in dai a irin wannan tatsi ne za ka ga mutu wani arne ne wani ko ya zama kirista ko ya zama tobu ba majusi duk wannan irin su imamu bukhari irin su imamu muslim mutum ya ce ƙarya ne maganar manzon Allah ya yi magana ka ce ƙarya ne to gaskiya akwai shakku a ce kai dai musulmi ne da wuya ba musulmi ba ne akwai masu shiga rudani yanzu kuma abubuwa na yaɗe-yaɗe sun yawa kuma mu kuma muna da kasalan zuwa makaranta yana kana zaman wani zai ce maka ba daidai bane kawai sai shi dan ya sa maka rudani to duk lokacin da ka ji an ce ma hadisi imam bukhari rawaito shi imam muslim rawaito shi to ka samu garanti bambancin sa alqurani kadan ne shi wannan in an karanta ana samun lada harafi da lada goma shi qurani shi kuma wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai imani da za a ce mishi manzon Allah ya ce bukhari ne muslim ne sai ji wani abu das ko wani dar azuce shi na shakku an ya da gaske ne an ya ko magana manzon Allah ce to wallahi imanin ka ya fara tahiya saura kiris kala kato ya jaka ya kai ka tsine daga nan ya kai ka kahurci ko kristanci ko yahudanci ko ya mai da kama maguje daman shi ba maguje ne in babu maguje ba babu wanda zai ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne kuma kada ku yi mamaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqurani yawmul abadi a gaban shi ma akwai wanda suke cewa ƙarya ne yana magana suna cewa ƙarya ne Abu Lahab lokacin da manzo Allah yake wa'azi a mausim na haji in mutane suka zo da yawa yana bin ruhwa ku yi imani da ni Allah ya aiko ni ku yi imani da alqurani sai Abu Lahab ya ce ba gaskiya bane shi yana wadi shi yana wadi yana ma mutanen magana shi yana cewa ƙarya ne kenan kada kai mamaki a yanzu ma a samu wani Abu Jahal ko Abu Lahab wanda yace magana manzo Allah ƙarya ne wai kada kai mamaki kuma yace shi musulmi ne a kai da Abu Jahal ne dole ku samu matsaya guda to saboda haka wannan azumi na guda shidda a cikin wannan watan da muke ciki azumi ne mai girman gaske azumi ne mai fadala in ba mutun rashin lafiya ba ko wani uzuri ko wani bulaguro ya kamata mutun ya yi kokarin jin su ɗan kaɗan ne nawa ne wani lokaci musamman ma yanzu da muke an saba ramadan sai ga mutun ya wuni ma bai ci ruwa bai ci koyo ba ji yake kamar a cikin watan ramadan saboda training da ya samu na cikin watan ramadan kaga a sauƙaƙe mutun zai yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya karbi azumin da muka yi ina mana barka da sallah Allah karba mana Allah subhanahu wataala ya kai mu wata ramadan cikin a cikin koshin lafiya da kuma kuzari na ibada sabuwa muna roƙo wajen Allah subhanahu wataala ya karbi azumin mu ya karbi sallan mu ya karbi karatun qur'anin mu ya karbi dukkan abubuwan da muka yi wanda suke na ibada a cikin wannan wata Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda aka yanta daga wuta zuwa gidan aljanna muna tawassuli ga Allah subhanahu wataala da ayyukan mu kyawawa kasan mu tanijar Allah subhanahu wataala ya zauna da ita lafiya Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da mu lafiya shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya ba su tausayi da kuma tunanin talakawansu da yin alherin da zai amfani kowa dan Niger hamma da musulmin duniya sojojinmu da suke kan iyaka Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyar shi Allah ya kare su da kariyar shi Allah ya kare iyakokinmu da sauran iyakoki na kasashen musulmi Allah subhanahu wataala ya kare jinanin musulmi musamman gabas ta tsakiya Allah subhanahu wataala ya kare su Allah ya kare su duk wani bala'i da wani musiba da duk wani makiyin Allah da makiyin musulunci da musulmai wanda yake so cutar da su Allah subhanahu wataala ya mana maganin shi Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ba waɗanda ba su da lahiya daga cikin mu lahiya Allah subhanahu wataala ya ba marasa lahiya daga cikin mu lahiya Allah subhanahu wataala ya gafarta min marigaya da iyaye da babanni da kakanni da malamai da dalibai Allah subhanahu wataala ji kansu Allah ya hasa kabarin su Allah subhanahu wataala ya sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه وارزقنا تلاوته انا الليل وطرف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله